wannan kudirin doka ya bayyana yadda tsarin fansho na ƴan sandan Najeriya ke karkashin tsarin bayar da gudunmawar fansho ta ƙasa, wato PENCOM, ba kamar yadda sauran hukumomin tsaro suke da nasu hukumar fansho ba. Senator Elisha Ishaku Abo shine ya fara kawo kudirin neman a sauya musu tsarin fansho a zauren majalisar dattawa. Ya bayyana wa muryar Amurka dalili.
Idan an duba a tsakanin fansho na ƴan sanda da na sojoji ko kuwa da na DSS ko kuwa da na DIA ko kuwa sojan ruwa ko sojan sama, in ka gani ya sha bamban. Bari in baki misali, commissioner ɗan sanda ya kai high level almost pamsec a Nigeria, pension nashi 75,000
a wata.
A wata. Sa'annan kuma waɗanda suna matsayi ɗaya, wato a girma ɗaya a gwamnati a cikin soja, za gani nashi ya kai miliyon da har da 500,000 miliyon da. Sa'annan nashi 75,000. Menene bambanci a tsakanin su?
Kudirin dokar ya samu karbuwa a majalisar dattawa, duk da cewa an kwashi lokaci mai tsawo ana kai gwauro ana kai mari a kansa. A nan, Senator Dauda Haliru Jika, wanda shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƴan sanda, ya yi bayani.
Abin da za ku ga mun yi ɗan jinkirin fasin ɗin shi, saboda mun tsaya ne mu duba mu ga sauran hukumomi irin wannan wani matsaloli suka samu, wani cigaba suka samu, wani tangarda suka samu, duk mu kiyaye shi a cikin wannan tsarin. Shi yasa sai da muka tsaya muka tantance muka tankade muka rereye kafin muka kawo shi ƙwararren majalisar dattawa. In kuka duba ma satin da ya wuce, ita kanta kungiyar ma'aikata na majalisa sun fita daga cikin wannan sashi na adashin fansho da ake yi. To shi yasa muka ga cewa ƴan sanda su suka fi kowa cancanta.
Yaya tsofaffin ƴan sanda suka ji da aka amince da dokar kafa musu hukumar fansho nasu? Abubakar Abdullahi Dashe babban jami'i ne da ya aje aiki tun shekara 2008.
Gaskiya abu ne wanda mu tsofaffin ƴan sanda muke murna, har da wanda ma basu bar aiki ba muke murna kwarai da gaske. Lokacin da na ritaya sai aka samu a cikin sabon pension din nan. To a sabon pension din nan, wallahi Madina, ni na ritaya da rank din superintendent of police, wato na dara ni ne uku, ana biya na 30,000. Amma wanda suke tsohon pension suna karɓan 140,000.
Shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya yaba da matakin majalisar dattawan, inda ya ce tabbatar da gaskiya da adalci wajen biyan fansho zai kara wa ma'aikatan ƴan sandan ƙwarin gwiwa tare da inganta rayuwar waɗanda suka riga suka aje aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.